السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مغا صاحب هذا wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musaitu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Ababe da suka dame mu a Najeriya, matsala ta tsaro, kuncin rayuwa, gurɓacewar tarbiyya da makamantansu, Allah ta'ala ya magance mana waɗannan matsaloli da mu. Muna cikin wata na Ramadan, yau za mu tashi akan darasi na 21, ko muna cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Bahaushe ya ce wai laifin daɗi ƙarewa, babu yadda aka iya Ramadan ga mai nisan kwana ya zo ƙarshe. Tunda an yi 10 farko, yara suka ce 10 na marmari, 10 na wuya, 10 na ɗokin sallah. To an gama na marmari, an gama na wuyan, yanzu an shiga na ɗokin sallah ɗin. Wai duk abin da aka ce akwai ran aka fara shi, to a duniya akwai ran da za a gama shi. To muna roƙon Allah ta'ala ya sa ni da ku Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Jiya na yi magana mai tsawo akan waɗannan kwanaki na 10 na ƙarshen Ramadan, da Allah mu dage mu ci riban su matuƙa da gaske, musamman wajen yin ibada, ciyarwa fi sabilillahi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yin qiyamul layli, karatun Qur'ani, yin istighfari zuwa ga Allah, maimaita salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yin addu'a tukuru akan al'amarin lahira da kuma duniya, yin addu'a tukuru wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, yin addu'a tukuru zuwa ga zuriyarmu, Allah ya albarkace ta, ya kare ta daga dukkan fitintuno, yin addu'a tukuru zuwa ga ƙauyukanmu, garuruwanmu, jihohinmu, ƙasarmu, da dukkan wanda ake zalunta masu rauni a duniya. Wannan al'amari ne da ke da muhimmanci. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin bayin da suka ci riban wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ka sa baba cikin jama'ar da suka yi asarar Ramadan. Allah ka sa baba cikin bayin da suka yi asarar Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum, ka sa baba cikin bayin da suka yi asara a wannan wata mai albarka na Ramadan. Za mu tashi a darasi na 21, ko gabanin darasi in akwai tambayoyi masu munasaba sai a fara da su. Gabanin wannan nazo injiniya ke mika min takarda na baki da aka yi, sai dai ba zai yi kullun duk baki mu rubuta ba, ko saboda kusan kullum muke kafi ana samun baki sama da 50 60 70 to sai a kiyaye sai dai a ci akwai wanda dole sai nayi kamar akwai Allahu Musa Muhammad da Faro shi cousin dina ne mahaifiyarsa kanwa ce ga mahaifi so kaga akwai alaka ta jini da ko dan son kai sai na ambace shi dai da organizing din sa ko dan ina son kai na ba haushi yace wai so so ne
son kai ya
to anan wurin son kan ba na zalunci bane akwai Allahu ainihin buba yaro chairman na NAPMET yana Gombe market ne kuma har ga Allah makwabcinmu ne a gidan mahaifana shi kuma akwai haƙƙin makwabta kuma ga shi nan dattijan arziki ne kaga ko dan haƙƙin makwabta tun da yana tare da mu zan yi recognizing sannan akwai dan uwanmu dan boko amma dan boko mai addini Dr. Bello A. Muhammad medical director da Federal Medical Center Gusau shi ma yana tare da mu so wannan dan boko ne amma kuma boko mai addini eh mu din ma yan boko ne ko a ramma ma dan boko ne eh amma kuma mu biyu muka hada dan boko dan addini yawa Allah shi sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba akwai Allahu Mustafa Shehu daga Sokoto akwai Allahu Nasir Daura shekararsa 10 ne ma yake so ya ganna ta tawo shi tun daga Daura sai kai sai mun bari ka zo ka ko dan albarkacin marigayi mai gida Allah ya ji kansa ya gafarta maka baba Buhari ai kai ya dace ka mazo a gaisa daga Daura kake to Allah ya maka albarka
amin
shikenan yau ka zo ka gafanta mi ko to Allah ya albarka to Allah ya maka albarka Allah ya albarkace ka ko akwai Allahu Usman Sayyidi Ringim ciro ban rigim duka muna maraba da 'yan uwa da suka tare da mu kuma mafiya yawa sukan taso takanar ta gida ne don su ziyarce mu to irin waɗannan ya sa wani lokaci dole wasu suka zo farin ciki da zumunci da suka yi da ibada ce mai girma ba mu iya daurewa sai mun ambaci sunayensu mun yi recognizing da yawa sukan zo wanda ba a ji ba ambaci sunansa ba da Allah ya yafe mana Allah da aka yi don shi ya sani ita ziyara da zuwa wurin ilimi wallahi ibada ce ko da mu ba mu san kawo ba Allah da kai don shi ya sani kuma Allah ya sani ya fi isa da alaran masu sani to Allah ya sani duk ladan da Allah yake ba mai wannan zumunci Allah ya ba ka yi biya ka da gidan aljanna afuwar akwai tambayoyi ko? Ok to bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu amsa a takaice kenan ko
yace prof me Allah a tsanta wa ibada in this month of Ramadan
amin ya hayyu ya qayyum
me Allah prolong your life so we continue to benefit from your exceptional knowledge
amin ya hayyu ya qayyum
Allah forgive our parents and grant them eternal firdaus amin
amin ya hayyu ya qayyum wannan bature ne kin
yace my question is what is the Islamic ruling on life insurance? Jazakallah khair from Abdul Samad Zuhair, New York City.
New York from the United States of America. According to the Lajnatu Da'ima lil Buhuth al Ilmiya, the Permanent Committee for Fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia, they spoke extensively on the issues related to insurance in the compilation of their verdicts, volume 15, number 8, where they unanimously agreed that conventional life insurance is not permissible, while at-takaful, which is Islamic cooperative insurance, is permissible. And the reason why conventional life insurance is not permissible, because it contains some elements of riba, that is usury or what we call interest. Then number two, there is a very high level of uncertainty in it. And number three, there is a form of gambling where you are not sure of what you are going to benefit from it. You only contribute certain amount of money, but at the end of the day, you don't even know whether you are going to benefit from it or not. It is because of these reasons and many more that they opine that conventional life insurance is not permissible. Most importantly, the issue of riba, as in Surah Al-Baqarah, verse 275, which we earlier spoke on this last week. When it comes to at-takaful, at-takaful is a form of Islamic cooperative insurance, where all these elements of riba, uncertainties and gambling have been eliminated by this model of takaful. So if it is takaful, then this one is permissible. In conventional life insurance, the money you contribute, the premium, is being invested in interest-bearing accounts. While in takaful, Islamic cooperative insurance, it is just like a form of partnership where we contribute, we support one another. And even if the contributor of that amount passes away, what he contributes is going to be transferred to his inheritors or his heirs. So there is no any form of gambling in this type of a takaful or insurance. So if it is takaful, that one is permissible Islamically, and it is being called as Islamic cooperative insurance. But conventional one that is being practiced by conventional banks and other institutions, that one is not permissible. However, it is also being argued that if a Muslim lives in a country where there is no takaful and he is in dire need of insurance, in that situation, it is permissible for him to partake in temporarily prior to the time that Allah Ta'ala will bless them with a takaful. Because in Islam, we have a formula, we have a rule which says, Abdarurat tubihul mahadurat. This rule has been figured out from Surah Al-Ma'idah, verse number 3. Meaning, necessity permits the forbidden. Meaning, necessity compels you to partake in things that are forbidden. And in that situation, there is no any sin on you. So if that is what happened, like Muslims in Singapore, I know their scholars unanimously agreed that partaking in conventional insurance is permissible because of ad-darurat tubihul mahadurat, that is, necessity permits the forbidden. So if you find yourself in a country where there is no alternative to it, and you are in dire need of it, because of that necessity, it is permissible for you to partake in prior to the time that Allah subhanahu wa ta'ala will provide a permissible alternative for the Muslims. And indeed, Allah is the all-knowing. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayyu ya qayyum.
Shin ya halatta a raba gawo da dukiyar da kowa ya san mamacin haramun ya tara, wato misali a ce yana sefe giya ko yana yin caca ko kuma kudin dillalin kwayoyi na wiwi ko kuma na riba a raba su a matsayin gawo daga masoyin malam da alaran ma mai kaunar gudan Allah da kuwa iyalu daura abokansa suna ce da malam.
فضيلة الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمة الله عليه أتكل لقاء باب المفتوح فولمنا فاركو نمبا نتاري أكو دا قدو دا تاري أكو دا بيام يا أمسا تنبايا دا ذاك إيسام وركا أتكين تغوانا تنبايا دا زنبا دا أمسا أغمين تغبا دي أعيا فايمتا أمسا دا تكين يتي إدام متون يا رسول sai zama ba a san menene source na dukiyarsa ba, ana mar kyakkyawan zato a dauka halal ne sai a yi aiki da ita, magada suna iya cin gado. idan ya rasu sai zama akwai kudi da yakinan an san na haramun ne yakinan. Yanzu dan yana yin yana dillancin kwayoyi ko kuma yana wani abu mai kama da haka, wannan ba hujja ne cewa duk dukiyarsa ta zama haramun ba, wannan ba hujja bane, don hanyoyin Allah suna da yawa. Wani ma'aikacin gwamnati ne, direba ne, amma Allah ta'ala na iya buɗa masa hajjin arziki ko ma bayan albashinsa da tuki, maybe makwabcinsa zai iya bashi zakka, maybe wani ɗansa ko kawunsa zai iya masa kyauta, maybe zai iya yin noma ya samu, maybe zai iya yin kiwo ya samu, maybe zai iya yin tsuntuwa ta cika sharuɗin da shari'a ta halattar a yi, maybe lokaci na festival yana iya zuwa wanda constitutionally ya halatta a yi wa juna kyaututtuka, wani ya masa kyauta mai tsoka. So sanin sana'ar mutum kadai kuskure ne ka ɗauka wai duk abin da ya samu a duniya na halal sai ta wannan sana'a, ba wani mutum ɗaya da Allah ya sanya arzikinsa hanya ce baya ɗaya. So kula ga wannan, ko da yana aiki na laifi ba za mu iya hukuncin cewa dukkan abin da ya mallaka ta wannan laifin ba ne, ba dalili ba ne wannan, sai dai mu amince akwai abin da yake na laifi, kuma mai iya yiwa ne ɓangaren dukiyar wannan da laifin ne. Sai Malam Usaimin rahimahullah ya ce abubuwan da ake cirewa gabanin a cire zakka a tabbatar ba a raba abu, a raba gado ba kai, wanda za a cire gabanin a raba gado, ko kuma in kai an ba ka a gadon ka daga ci guda biyu ya kira. Na farko ya zama yakinan akwai wani kudin ruwa yujiri da ya karu na wani percentage, ya rasu ya bar naira miliyan 10, kudin sai ya zama bayan lokaci gabanin a raba miliyan 2 ya karu. To anan sai ka don an cire naka, sai ka duba kaman wani percentage ne na wannan kudin ruwan ya shiga naka, yace ka cire wannan kada kai aiki da shi. Na biyu, wani abun da kana da yakinan ya gaya maka ko kuma kana wurin ya faru cewa wannan abun ba nasa bane, shi da kansa yace wannan motar satanta yayi, sai ka kira shi kace baba ya dace karka dauka, sai yace ai na so, da aka raba gado sai aka baka ita yace karka karbe ta don kana da yakini, ko kuma aka saida ita naira miliyan 3 sai aka baka 500,000 yace anan karka dauka, saboda abu ne da kake da yakini. Duk abun da ya buya ba irin wannan guda biyu ba, yace baya haramta gare ka, don abin da ya haramta ga wanda ya laifin bai haramta ga wanda ya amfana da shi, sai abin da kai kake da yakini. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi cikin littafin sa na Al-Majmu', volume na 9, namba na 428, sai haka ne 428, yana cewa idan aka raba gado sai ya zama kana da kokwanto na akwai wani abun da kake iya gaba na halal bane a dukiyar baba, yace kana iya calculating percentage, kace ina ga hanyoyin Allah suna da yawa, akwai abubuwa daidai na ciwa-ciwa, to muna ga dai a ce dukkanin su abun da aka ban ya zama kashi 25 cikin 100, sai ka cire kashi 25 cikin 100, sai ka tura shi wani abu na daban na al'umma, ko tona rijiyoyi, ko yin famfo, ko gina wani community center, ko gidan marayu, in ya kai ayi 75 cikin 100 sai kai aiki da shi. Yace sai ka cire wani adadin percentage da kake da yakini na cewa akwai wani abun da ba na halal ba yana iya shiga, kai kuma a wannan in kai ba ka da laifi akan gado, laifin yana kan uban da ya tara ne ya bari. Wannan kuma yana zama darasi ga iyaye, sai ka tashi ka tara dukiya ta haramu, ko ta bangaren ciwa-ciwa a kasuwanci, ko bangaren ciwa-ciwa a sana'ar hannu, ko damfara, ko fashi da makami, ko kuma dukiyar sata da ake ce mata albarkan ofis, wallahi ba albarkan ofis bane, sharrin ofis ne, sai ka tara, sai ka barwa magada, kai ka je lahira, tambayoyi kudu za a maka a lahira, amma tambaya akan dukiya A and B ne, sai an tambaye ka kwabo bayan kwabo yayi shigo wajenka, kwabo bayan kwabo yayi ya fita, kuma ka barwa magada, kai baka ci dukiyar ba, su kuma su ci banza, kai ka je ka yi bayani ka shiga wuta, su su ci banza su tafi shiga aljanna. Duk yadda kake son magadanka kake tausayinsu, ya dace zama tausayin kanka ya fi nasu, saboda kai da su kowa da arzikinsu Allah ya halicce su, ko baka bar musu ba, in ka musu tarbiya Allah zai kula da bayanka, amma in ka bar dukiyar haramun baka musu tarbiya ba, in kai rashin sa'a kai ka tafi ka bar dukiyar bayan zunubin dukiyar sata da ka tara, za kuma ka je ka basu da ita su yi ta sabon Allah ne, ta ana kara maka commission zunubi a can. wannan ma akwai saboda in baka yi tarbiya ba duk laifin da su kai a bayanka kana da kamishi a ciki. Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan abubuwa na fitintinu. So da haka wannan tambaya ina gari a cikin wannan bayanin amsar ya fito. Wallahu ta'ala a'lam. Darasi na 21 a watan Ramadan aran ma muna cikin suratul Nisa sura ta 4 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. Ana wazzatan shine jiya mun tsaya aya ta 15 yau zamu tashi akan ta 16 idan haka ne bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi walladhani yatiyaniha minkum fa'aluhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان ولنن غدابيو ya atiyaniha suke zuwa wa wannan alfasha minkum daga cikinku fa'azuhuma to ku cutar da su da bakaken maganganu fa in taba in suka tuba wa aslaha suka gyara fa'aridu anhuma to ku daina cutar da su din ku ba su yi normal rayuwa innallaha lalle Allah kana ya kasance tawwaban mai tsananin karban tuba ne rahiman mai jinkai ne ga bayi ya gafarta wanda ya so yi azaba ga wanda ya so. Wannan aya malaman Qur'ani sun yi manyan maganganu guda biyu akan wani jinsin mutane take magana. Na farko suka ce aya tana magana ne akan mazinaci da maziraciya kamar yadda yake cikin suratul Nur aya ta biyu azzani wazzaniyatu kenan azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda. Sai suka ce wannan aya ta biyu da Allah ya kira azzaniyatu wazzani din to wannan hukuncin yana ƙara ƙarfafa wancan ne sai su aka ce wallazani ko na biyu suka ce a kamar Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayh a cikin tafsirul Qur'anil Karim karkashin aya ta 4 sura ta 4 aya ta 16 yake cewa wannan a magana mafi inganci tana magana akan masu yin luwadi ne shine namiji ya rika mu'amala da dan uwansa namiji ba wai namiji da mace ba yace ai matsalan namiji da mace an kira shi a aya ta 15 din nan cewa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Sai ce wannan aya ta 15 ta yi magana akan mazinaci da maziraciya don haka ba zai yi zama kuma aya ta 16 kai tsaye akan wannan take magana ba. Yace magana mafi inganci wannan aya tana magana akan namiji ne ya rika mu'amala ta kwanciya da gardi dan uwansa namiji shine abin da ake kira da suna luwadi. Namiji ya cire al'aurarsa ya duba bayan dan uwansa namiji baya wajen ba aya kuma ya rika zuwa wurin wai yana shiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wallahi malaman Qur'ani suka ce ko a jahiliya lokacin da Qur'ani ya fara sauka
da Allah ya fara maganan mutanen annabi Lutu jahilan jahiliya fa da farkon jin Qur'ani suka yi suka ce ba dan Allah ne yace namiji yana zuwa ya kusanci namiji ta baya ba wallahi ba za mu iya yiwa cewa akwai wanda zai wannan rashin hankalin a duniya ba har jahilan da basu shiga musulunci ba a farkon musulunci sun yi inkari cewa hankali bai kama ai in zakai abu ya dace ya zama na farko ko iya da fa'ida a lahira ko iya da fa'ida a duniya ko kuma iya da wani abu dai na jin dadi don Allah ka hankalinka menene fa'idan luwadi a lahira menene amfaninsa a duniya kuma don Allah menene na jin dadi a jikinsa ka samu gardi kato gardi haba jama'a menene dadinsa shine mutun ya bar mace ya samu gardi dan uwansa wai da shi yake mu'amala saboda duk inda aka yi luwadi a ka'idan luwadi ana yi ne namiji da namiji bat lalacewa ne kasa yanzu ake samun wani namijin iyalin sa ma luwadi yake da ita iyalin ita kanta macen wani aka bar shi iyalin sa ma luwadi yake da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa abinda muke a society nan wallahi akwai laifufukan da ko Qur'ani bai bada labarin wata al'umma ta taba yi ba kuma wallahi akwai su da yawa akan tauye mudu Allah ya halakar da wata al'umma akan taba skeli Allah ya halakar da wata al'umma akan kashe dabba Allah ya dinta ki al'umma yanzu mu'mine ne ake kashe wa duk Qur'ani babu inda aka bamu labarin wai dan adam ya dauki dan adam ya je ya sayar ayi sihiri a yanka a cira gabansa ya dawo gida ya sayi mota yana shiga da kudin yau ba dan adam ba maraya ana sayar da shi a tarihi an samu wanda a cikin wannan kasar ya dauki babarsa da ta haife shi ya sayar da ita aka kuma yanka ta da support dinsa kuma ya sayi mota Prelude da kudin a wancan lokacin uwa da ta haife shi ai duk rashin imani in dai akwai fitira ta dan adam mutum yana ragarwa uwa da uba da nasa ba wai sai da imani ba fitira ta dan adam ai wacce ta haife ka kan cutar da ita nogo area ne a fitirar dan adam ma gabaki daya amma a society nan ana yi to yanzu wannan sabon system ne shine namiji ya auri mace amma ba mu'amalan aure ta shari'a yake bukata ba a'a bayan ta yake nufa amma tun a dadin mazamanin annabi Lutu wallahi ta gabta baya ake zuwa wa maza ne ba mata ba a rama za ka yi bamu misali ko da guda biyu a Qur'ani
walutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
جزاكم الله خيرا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون wannan zai zama cikin suratul a'raf aya ta 80 har zuwa aya ta 81 Allah ta'ala har zuwa ma aya ta 84 duka maganan din amma dai aya ma kawai ya ba mu farkon kissan ne Allah yace wa lutan tun lokacin da annabi Lutu ya gaya wa mutanansa cewa wa lutan la ta'tuna al-fahishata akwai darasi a nan kuna zuwa wata alfasha a mafiya yawan wurare in banda kaman biyu a Qur'ani duk inda Allah ya kira al-fahisha ya saka alifun da lamun yana ishara zuwa ga luwadi ne saboda ita zina da yazo magana sai ce la taqrabu zina innahu kana fahishatan bace alfahisha ba a cikin suratul isra aya ta 32 sai yace fahishatan sai kashi indefinite babu alifun da lamun amma in kaga an sa abu definite alifun da lamun an ce alfahisha a bangaren mu'amala ta halitta to ana nufin zin ainihin luwadi ne saboda luwadi girman sa yafi girman laifin zina me dalili ita mu'amalar zina abu ɗaya ne ya haramtar da ita shine rashin kulla aure tsakaninsa da ita da an kulla bai haramta ba to amma luwadi ko limamin harami ya kulla auren bai halatta ka dauke ta ka je gida kuma ka mu'amalance ta ta baya ba shi completely ko da aure bai halatta ba amma shi wannan kuma rashin kullawa ne laifin mun fahimta tsaro to shi yasa idan aka zo maganar liwadi sai Allah ya kira shi da alfahisha walutan id qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin duk duniya babu wanda ya riga ya kunyi laifin nan innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min duni nisa kuna zuwa wa maza don biyan bukata koma bayan mata lalle ku mutane ne mafarnata inji annabi lutu to yanzu kuma amma yi reformin luwadin matar ya aura amma luwadi yake da ita Allah yace ata'tuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum cikin suratu shu'ara ko aya ta 165-166 Allah yace kuna zuwa wa maza daga cikin halittu da Allah yayi wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin mata da Allah ya halitta dan ku ga matan an halitta dan ku kun ba su kuna zuwa kuna mu'amala da junan ku Allah ta'ala yace lalle ku mutane ne masu wuce iyaka qaumun aduna ne ku in ana neman hatsalin ƴan ta'adda to ƴan luwadi su ne ƴan ta'addan farko su ne masu wuce iyaka na Allah su ne matsarnata a bayan ƙasa azzalumai luwadi babban zunubi ne hatsarin da muke ciki a jahiliya ba ake cewa ba dan Allah ne yace wasu mutane sun yi ba da hankalin jahilai na jahiliya ba zai yarda da cewa dan adam zai yi ba to yau an kawo sabo namiji ya auri mace ya luwadi da ita kuma matan ma shaidan ya samu sabo su ne masu me lesbian shi ne mace ta auri mace auren ma da Allah ya halattar namiji ya auri mace to yanzu wayewa ta sa a duniya mace na auren namiji ta zama ita ne husband shi shi ne wife Allah wajen da ka yi lalace kuma shi ya yadda wai shi ne mata wai al'arrangement ɗinsu shi mata ne gardi gardi ita kuma ita ce mijin ara mai ce a ɗan ragar wa gardawa a yi in na ce gardi ba ina nufin gardi na tsangaya ba gardin tsangaya kan ai mu ma gardawan tsangaya ne eh amma ana nufin gardi shi ne tsokoko da shi tantiri da shi kuma yanzu ya zauna wai shi ne mata ita ce miji sai da ta yi da shi kuma ci gaban ya kai yanzu ana aure tsakanin mutum da dabba mutum da dabba mace ta auri karya namiji ya auri doki ko godiya ta doki duk waɗannan al'amura ka tun a dama sabon Allah ba a yi su ba ai ka tabbatar cewa wallahi da Allah ya ɗaga mana ƙafa ba a kifar da duniya ba muna cin albarkacin wasu al'amura ne albarkacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam albarkacin bayin Allah da suke wa'azi su ce a daina yin barna albarkacin jama'a da dama da Allah ya dada su amma in ba haka ba duk laifin da aka yi wa Allah daga farkon duniya har zuwa zamaninmu Allah ya halakar da al'umma dukkaninsu ana yi a yanzu a duniya kuma an kirkiro wasu ninkin ba ninki da Qur'ani ma bai bada labarin an taɓa yi wa Allah wannan laifin ba daga cikin illar luwadi ko da medically a kiwon lafiya yin luwadi yana sa anal cancer kansa da ta shafi dubura ko ta gaba ko abin da ya kama da haka ana kamuwa da cutar kansa daga luwadi masana likitanci sun faɗi haka na biyu ana kamuwa da hepatitis A da B da C duka dalilin luwadi na uku luwadi na sa depression cuta mutum ya zama na depression dalilin luwadi ana iya kamuwa da wannan cutar HIV AIDS mai karya garkuwan jiki luwadi na sa a kamu da shi. Shi dan adam idan bijirewa ta yi yawa ba wai yana duba me mai amfani ba, nema yake me Allah ya haramta a yi. In ba wannan manufar ba, menene maslahar dan adam namiji ya samu tantiri gardi amma ba gardin tsangaya ba, ya zo ya kwanta da shi don Allah? In dai ba wai manufar sai an saba Allah ba, menene fa'idar da ke ciki? Ga sakar uku na baka kai tunani, menene fa'ida ce? Wallahi babu shi. Kuma ga cututtuka na kiwon lafiya, shi yasa wallazani waɗannan guda biyu ya ati yani hada suke zuwa, wannan suke zuwa mai lata'atuna alfahishatan nan alfasha mai ma'arifa minkum daga cikinku fa'azuhuma ko ku cutar da su. Anan umurni Qur'ani yace kuma cutar da su, Qur'ani dake hana cutarwa anan yace a cutar da su. Ko dishi mai biyu ne na luwadi, ɗaya ya zo a Qur'ani ɗaya ya zo a hadisi, dukkan biyu ake hadawa a yi. Na Qur'ani shine fa'azuhuma ku cutar da su da maganganu da bakar magana da habaici. Wannan manufar cutar ne kai nake ta kausasawa, nake kiran su da tantirai. Duk wanda yake luwadi ya ji a rediyo ko a talabijin ban san sunanka ba, amma eh da kai nake, amma ban san sunanka ba kuma ban san kana yi ba, amma da kai ne don Allah ya ce fa'azuhuma, ban kira sunan kowa a nan ba. Amma dai in ka ji da kai ake cewa kai tantiri ne, kai shirmamme ne, kai dolo ne, kai wawa ne, kai a cikin mutane dabba ne, Allah ne ce fa'azuhuma, amma ban san kai waye ba, ni ban san kana jina ba, amma in kana yi da kai din nake haka, Allah ya ce a gaya ma, amma ni ban san ka ba. Shine fa'azuhuma, ku gaya musu duk bakar magana. A irin wannan hali in kuna da mawaki da ya iya bakar magana, sai ya yi musu wake ya aibata su. Shi yasa muna neman mawakanmu da suka iya wake, da Allah ku yi wake na aibata ƴan luwadi. In kun yi wannan kuka kiyaye ka'idodin waƙan addini, anan fa'azuhuma nan lada Allah zai ba ku. Duk me yi ya ji shi kadai yake zaune yake jin ku, kun yayi kirki. Shine fa'azuhuma, ku yi waka ku nuna abin da yake yi mai muni ne. Ku tumasantar da shi, ku wautar da shi, ku dolantar da shi, ku dabbantar da shi, shi ne fa'azuhuma. Amma kar ku kira sunan kowa don gidanku bai ga wannayi ba. Kar ka je da gangan kuma kana kin wani sai ka yi habaici ka kira wani saboda mai dan an zarge shi, ba ma hukunci da zargi sai da yaqini. So kar a kira sunan wani, kawai a yi magana a kan ƴan luwadi. Duk me yi idan ya ji da shi ake, wanda baya yi bai shafe shi ba, amma kar a yi kwatance don Allah. Fa'azuhuma shi ne ku cutar da su. Aza shi ne cutarwa na baki, duk me iya bakar magana ya musu. Ni dai na yi ɗan wanda na iya, an ƙara mama dai ƙara wasu bismillah kafin mu ci gaba.
Sokaye.
Ka ji arama ba mu ji ba?
Sokaye.
Arama ya ce sokaye. Amin. Fa in taba, idan su biyun nan suka tuba wa aslaha suka gyara, fa a'ridu anhuma, to ku rabu da su. Abin da yake da muhimmanci a nan, mun ce azaba ɗaya ta zo a Qur'ani, shine fa'azuhuma, ai ta musu baƙaƙen maganganu. Wacce ta zo a cikin sunna, shine manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi yace idza wajadtum mayyat al-amala qawmi lut farjumuhu, wa fi riwayatin faqtu lil fa'il wal maf'ul. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, hadisi na 4462. Annabi ya ce in kun samu wanda suke aikata irin aikin mutanen annabi Lutu, to ku jefe wanda yake yi da wanda ake yi da shi, matukar da yadda su ake yi da shi, matukar da me da yadda su ake yi. A ka'ida wanda aka tilasta shi da ƙarfi ake luwadi da shi, ba a jefe shi, ba a mar bakar magana. Wanda yake mahaukaci iya da tabuwan hankali ake luwadi da shi, ba a mar bakar magana, ba a jefe shi, don mahaukaci babu shari'a a kansa, an ɗauki alƙalami a kansa. wanda aka daga bindiga aka ce ko yayi luwadi ko aka ce sai yayi ba a mar bakar magana yadda Qur'ani yace ai ba a jefe shi yadda sunna tace dan me dan yayi ne dan yayi sabir ransa ana magana akan wadanda suka yi ne a kashin kansu dan shedan ya yaudare su ko kuma dan an ce musu ba a kudi sai ana luwadi idan haka ne me yasa sayyidina Usman da sayyidina Abubakar da Abdurrahman ibn Auf suka yi kudi wani kuma ya ce ba a samun mulki sai an yi wannan idan ba haka ne waɗanda suke shugabantan duniya a yau ga sarkin Makka Allah ya ba shi mulkin Biladul Haramaini gaba ɗaya sarki Salman ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon bana akwai mulkin da yake a ƙarƙashin ƙarƙashinka Allah ya sa akwai masallacin Makka da Madina kuma a cikin mulkinka a nan garin fiyayyen halitta ya yi wa fati sannan a wurin yake kwance sannan al'ashara al-mubashsharu na biljanna suna kwance a wurin kuma ya zama kai kake kula da hatta wurin da aka binne su akwai mulkin da ya wuce wannan a baqi'ul gardat sahabbai nawa ne a kwance a wurin akwai mulkin da ya wuce wannan a karkashin mulkinka ba a sauke wani rukuni a cikin rukunin musulunci sai an zo mulkinka shine mai aikin hajji mai umra ma bai yi sai ya yi mai sai ya zo karkashin mulkinka ba a samun ladan ziyarar masallacin Makka sai an zo karkashin shugabancinka ziyarar masallacin fiyayyen halitta sai an zo karkashin mulkinka ai ba mulkin da ya kai wannan ni dai ana wasu na yi in na yi kuskure ku gyara opinion dina ne to waɗannan duk abin da ya bayyana gare mu ba wannan laifin suke ba Allah ya ba su mulkin shi yasa luwadi bai ba da kuɗi luwadi bai ba da mulki Allah ne yake ba da su kuma in an bi Allah an fi samun abin da ke wurin Allah mafhum don haka wajen kashe jefe ɗan luwadi jefe su da shari'a ta ce a yi amma jefe ko ba ana nufin ka ɗauki doka a hannunka ba ne ko da ka san me yi a ka'idar musulunci is not allowed to take law into your hand mu a addini mutum bai ɗaukan doka a hannunsa only authority ke zartar da hukunci hukuma ce a ka'ida take zartar da hukunci amma ɗaukan doka a hannu a addinin musulunci ba mu yarda da shi ba sai dai idan ko haƙƙinka aka taɓa sai dai ka kai ƙara ƙarar nan kuma ka bi haƙƙinka har supreme court kotun Allah ya isa in an baka haƙƙinka shikenan in ba a baka ba sai kai appeal daga supreme court zuwa ga rabbus samawati wal ardi sai ka ce Allah ya isa kuma shi zai ji kuma zai bi maka kadunka a lahira amma ka'ida musulmi na kwarai bai daukan doka a hannunsa irin yadda matasanmu suke daga abu ya faru na rikici a je ana kona-konan kasuwa ana kona ko wannan bangaren na kona masallacin nan ko wannan bangaren na kona coci-coci masu coci na kona masallaci duk wannan ba addini ba ne babu alaka tsakanin addini da kona-kona babu shi mu zama masu respecting doka duk abin da aka mana mu haɗa dalilai mu tafi kotu mu kuma tilasta sai an mana adalci wannan shine ka'ida na addini amma ɗaukan doka a hannu yana sa a koma anaki anaki shine a zama halin da babu doka babu oda so mu kauce wa irin waɗannan ababe na zafin kai ba addini ba ne mafhum tayyib don haka ana jefe su ne a wajen jefewa sayyidina abubakar da sayyidina ali radiyallahu anhuma a magana mafi inganci fahimtar su shine cewa ana kona su ne ma da wuta aka ce da akwai nassin da ya hana kona da wuta suka ce wannan an yi tafsirin saban da shi saboda ana tsar a kai makura wajen yin azaba ga wanda ya luwadi ibnu abbas kuma Allah ya kara masa yadda ya ce za a haura da su ne gini mafi tsawo a gari in akwai gini mai hawa 150 sai an je da su ƙarshe can sai a jefo su kuma gabanin ai sai jama'a su taru ana jefo su ana jifan su da dutse gabanin su iso ginin da ya fi kowane tsawo me dalilinsa ya ce saboda mutanen annabi lutu suna gina gidaje dogaye da Allah ya tashi sai ya sanya gidajensu upside down to daga saman sai aka kifo da su so koyi da wannan sai ya ce a tafi gidan da ya fi tsawo sai a jefo mutum in aka jefo shi ya bada kasa ai ina da tabbacin zai wahala ya rayu ya ce to haka ake musu ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi yana bayyana cewa idan masu luwadi suna luwadi mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala yace guduwa suke sama su buya me dalili dalili shine idan su ya ga lokacin da Allah ya azabtar da mutanen annabi Lutu, a idan su aka yi aka kifar da su aka mai da saman su kasa kasa ya koma sama, da idan su ya gani saboda tsoro da firgita suna tsoron kar su kare da irin wannan azaba, idan ana luwadi sai su gudu sama su buya kada Allah ya irin waccan azaban a yanzu, sai an kammala sai su dawo inda suke, amma ba za su yi a wurin ba. Ba a fa’azartar da su a wancan lokacin annabi Lutu ba, gani idan su yayi, ai akwai bala’in da idan ka ke gani ba ka fata ka ƙara gani, amma me yi kuma yana wurin yana kwance yana yi, wani ma yana murmushi Allah waɗanda ka yi lalace. Fa’in ta ba in sun tuba ba aslaha sai suka gyara fa’aribu an kuma ku kawar da kai gare su, amma malamai suka ce da sharadi ana tuba daga irin waɗannan manyan laifuka na zina na luwadi da makamantansu shine in ba a samu iko akan mutum ba ya tuba. Arama za ka ba misali a Qur'ani,
illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim.
Innal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, da zama suratul maida go aya ta 34. Allah yace in suka tuba qabla an taqdiru alaihim, gabaninku kama su a fara musu hukunci, to anan Allah mai gafara ne gare su. Shi yasa tuban da ke da amfani shine tuban da kai gabanin a kama ka doka ta kama ka, to anan in ka tuba yana da amfani, amma wanda bai tuba ba sai bayan an kama shi, anan malamai suka ce ko ya tuba ba a karban tubansa. Don wannan ayat da Allah ya ce waɗanda suka tuba ya kira daga cikin mafi girman laifuka ne da ake a bayan ƙasa. Aya ta 33 cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, sakamako ne wanda suke yakan Allah da manzansa suke watsa barna a bayan ƙasa, anan ya kira au yuqtalu. Yanzu waɗanda ake nufi irin waɗannan su ne masu kaman terrorism, banditry da kidnapping, su ne asali infidels a ƙur'anance. A duk inda ka ji mun kira infidels masu irin wannan laifin muke kira a ko'ina, to irinsu ne Allah ta'ala ya ce ana musu hukuncin kisa, amma in sun tuba su ma gabanin a samu iko a kansu, to a nan da izinin Allah ana iya yafe musu in ya zama ya tabbata mutum ya tuba daga laifinsa. Amma in bayan an kama mutum an fara azaba sai ya tuba, ana iya barinsa? Malamai suka ce babbar matsala shine shin tuban da yake akwai tabbacin ta gaskiya ne? In akwai abin da ya bayyana tuban na gaskiya ne, ana iya barinsu. Dalilin hadisin Ma'iz ibn Malik da ne magana jiya, a ɗaya daga cikin riwayoyinsa ai sahabbai sun ci gaba da azaba, yana cewa na tuba, wanzu Allah sun ke cewa sai suka ci gaba, sai ce ai da kun bar shi, kuka san ko Allah ya riga ya karɓi tuban nasa. Amma a malamai suka kara da sharadi cewa wanda ya yi laifi ba wai kama shi aka yi ba, shi ya yi confessional statement, wato al-iqraru aula min ash-shahada, ya zama ya yi confessional statement da kansa ya tabbatar ya yi ba kamo shi aka yi ba, shi ya zo ya ce ya yi laifi, sai aka fara azaba sai ya ce ya tuba, kuma aka ga tuban da gaskiya shi ana barinsa. Amma wanda wuya ya yi san da aka fara bincike aka kamo shi, to shi ko ya tuba tuban muzuru ne, ba original tuba ba ne. Amma wanda shi ya kawo kansa ba a kama shi ba kuma ya tuba, to iya da kyau a dan sassauta masa. Mafhum? Tayyib. So don haka wanda ya tuba fa'aridu anhuma, to ku ɗauke kai daga gare su. Amma in ba su tuba ba aka kama su, sai a yi waɗancan hukunci biyu na Ƙur'ani da na hadisi. Inna Allah, lalle Allah kana ya kasance tawwaban, mai tsananin karɓan tuba ne, rahima kuma mai jinƙai ne. Duk wannan girman laifin luwaɗi in mutum ya tuba Allah zai iya gafarta masa. Allah akwai arama za ka ba mu misalin aya a Ƙur'ani.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون
غار da kai ribas ka canja hanyar ya kai da mun haka dai da yake Allah sa dan gari ne a Qur'ani to cikin sauki in ka dan taba shi kada kace maimaita daga ya dan yi ribas sai ga ya da ya shiga hanya ya wuce shine dadin ka zama dan gari a Qur'ani aya ta farko cikin suratul tauba aya ta 118 ita ka rike ta sai mun shiga aya ta gaba ka ban ita yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wannan shi nake nema wa ilayhi tuqlabuna wannan cikin suratul ankabut aya ta 21 Allah yana azabtar da wanda ya so amma sai yace yana rahama ga wanda ya so kuma zuwa gare shi ake mai da mu laifin luwadi idan mutum yana yi sai ya ji wannan wa'azin sai ya tuba wallahi Allah zai iya yafe masa ya zama da ya tuba shine muhimmi Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba daga dukkan laifi babba ko karami na'am
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
انما التوبه على الله للي توبه da take ga Allah lilladina ga wadanda ya amaluna su'a suke aikata mummunan aiki bi jahalati a cikin halin jahilci na wauta thumma yatubuna min qaribin sai suka tuba a kusa fa'ulaika yatubu Allahu alaihim masu irin wannan siffa su ne Allah ta'ala yake karban tubansu wa kana Allahu Allah ya kasance aliman mai ilimi ne hakima mai hikima ne a cikin hukuncinsa innamat tawbatu wanne ne mubtada anan
at-tauba
at-taubatu ne mubtada aina al-khabar abun mamaki innama din ne adatul hasr din shine a matsayin me shine a matsayin khabar
na'am
ai magana sai qur'ani annan din shine a matsayin khabar din so da haka at-taubatu ita tuba innama abun sani kadai alallahi wacce take karbabbiya a wurin Allah lilladina shine ga wadanda ya amaluna su'a suke aikata ayyuka ai as-sayyi'a ne as-sayyi'a kuma laifuka kamar haka sun shiga cikin al-munkara dukkan abun gi al-mahdhurat abubuwan da Allah yake kar a kuskura ai kaza sun shiga ciki al-muharramat sun shiga ciki al-kaba'ir sun shiga ciki so duk wanda ke aikata wani laifi a wurin Allah ko shaye-shaye da Allah ya hana ko daukan abin da ba nasa ba Allah ya hana ko mu'amala da mata ko maza wanda Allah ta'ala ya hana to idan yana so ya tuba Allah yace na farko wanda Allah ke karban tubansu a sauki shine wanda ya aikata bijahalatin fassara biyu na farko suka ce a cikin jahilci cewa shi bai san wannan laifi ba ne har a yanzu akwai laifin da ake yi manya in ka je ƙauyuka musamman wanda al'adunsu suka gurɓace wallahi da yawa ba su san laifi ba ne kai ne ka sani suna addinin ga jahilci ga shi kuma ba su da daman hanyoyin samun ilimi da kake da shi a burane sai ka je ka ga ana rayuwa ta kwaɗo dan kwaɗo yadda ka san ake dama kwaɗo haka ake rayuwa shi yasa idan kalcha mai muni ta haɗu da addini kalcha kala biyu ne akwai al'ada mai kyau akwai al'ada mai muni to idan al'ada mai muni ta shiga cikin addini ta haɗu da jahilci in ba a yi sa'a ba tana ɓata addini shi yasa ko kafashen da aka rena kasashen turai suka rena za ka ga akwai kasashen da aka yi colonizing ɗinsu ba a ɓata al'adarsu da yawa a addini ba akwai kuma kasashen da in suka rene ku sai su raba ku da dukkan wani abu na kunya da sanya sutura ta mutunci da ƙoƙarin janye layi tsakanin maza da mata sai sun ɓata tarbiyyarku ba na san irin sunayen kasashen don ba manufar shi ne a aibata mutanen kasashen ko kasar da ta yi wannan din ba. A ba za ka jance renon kasa kaza ana illa tarbiyyarsu, amma renon kasa kaza akwai ɗan dama-dama don babu dama a ci gaba da akwai ɗan dama-dama. To shi yasa aka kira jahilci musamman a wurin da yake da uzurin jahilci. Yau za ka je kawai ka samu ana karatu sai ka samu limamin ma bai iya arba'un hadisi ba. Akwai ƙauyukan da yau idan ka je ko da turanci ka yi magana in za ka yi sallah ba za a bi ka sallah ba sai a ce da nasare ke magana. Kaga wannan za ka ba su uzuri saboda mu da muke rayuwa a gurare mu ne abin zargin farko da ba mu je mun karantar da su ba. Mu da muke birni za ka mu haɗa kanmu da masu ilimi da masu kuɗi da masu mulki don a je a karantar da su. Mai ilimi ya ba da lokacinsa, mai kuɗi ya ba da dukiyarsa, mai mulki ya ba da dukkan tallafin da ake nema na security da makamantansu don a je a koya musu addini. Saboda koyawa mutane addini yana zaunar da ƙasa lafiya, barin su a jahilci yana mai da mutane su lalace. So da ka laifinmu ne ga baki ɗaya da muka bar su a cikin wannan halin, gabanin su a zarge su. Ka iya cewa su su ne mamana, su ai su ba su ma san ilimin wajibi ba ne. Sannan wasu a cikinsu jahilai ne murakabai. Shi jahili murakabi huwa alladhi la yadri wa la ya'lamu annahu la yadri. Shi ne jahili mai upstairs. Shi bai sani ba, kuma aka yi rashin sa'a bai san bai sani ba. Shi bai sani ba, amma ya kinkima rawani a matsayin shi masani ne. To wannan jahilci shi ne jahilci mai hawa mai gidan sama shi ne mai upstairs. To shi bai sanin ba. Ibn Usaymin rahimahu Allah ya zo wajen ya amaluna su'a bi jahalatin sai ya ce bisa fahatin. Shi ne wanda suke aikata laifi amma su irin natural dolaye ne ba artificial ba, irin waɗanda Allah ya halicce su ba su da cikakken lafiya wanda bai ma san me yake yi ba. Bai da cikakken sani ba za ka kira shi mahaukaci ba, amma ya waye gari bai da basiran iya gane al'amura ga baki da ko wanda za a gan su haka suke. Za ka bai ma san lokacin sallah ba balle ya je ya yi, bai ma san mai ilimi ba, Fatiha ma ba zai iya karantawa ba. To ya ce irin waɗannan ake magana a kai a fahimtarsa. So duka tafsiri biyu na iya shiga ciki. Sun bai ya tubu na min karibin sai suka tuba a kusa. Me yasa aka ce min karibin? Dalili na farko shi ne duk duniya babu wanda ya san yaushe zai rasu. Babu shi. Mai iya yiwuwa a cikinmu nan ko ni ko alama ko wani a kowace yau ne ajalinsa bai sani ba. Shi yasa a ka'ida daga kaji laifi a wurin kake tuba ba ka cewa sai an jima. Shi yasa malam mai akhdari ya ce wannan alama ce ta taɓewa. Jinkirin tuba alama ne na mai jinkirin taɓaɓɓe ne, don ba ka san ran da za ka rasu ba, ba a yi shawari da kai ran da aka yi ka ba, ran da za ka fita a duniyan nan ba a gaya maka ranar ba. Duk yanzu a nan mun san za mu rasu, ba mutumin da ya san yaushe zai fita a duniya. Shi za ka ce min karibin to take sai yayi na ɗaya kenan. Na biyu akwai lokutan fa da yanzu in aka tuba Allah baya karɓan tuba. Wallahi akwai lokacin da Allah baya karɓan tuba, ko kana cikin lafiyan baka rasu banka tuba sai a ce ba a bukata, an riga an kulle kofar tuba. Har ma za ka ba misali a Qur'ani,
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik
yawma
ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
وانا في سورة الأنعام آية دليل همسن دا تفس مهل الشاهد الله يتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Lokacin da sashen ayoyin Allah suka zo, to ko da rai ta ce na tuba wannan tuban ba zai amfane ta ba. Wannan lokaci akwai hadisai da dama na fiye Allah ke cewa rana Allah yakan zo da ita ta zo sama ta yi zafi ta koma wani bangare ta bace. akwai ranar da za ta fito rana in ta zo sama ta yi zafi na za ta koma. Shi ne akwai ranar da za ta fito sai da take faduwa shi ne hatta ta tali ash-shamsu min maghribiha, kana fara ganin rana daga nan bangaren duniyar ta gaba. Akwai wasu za su waye gari in su da su ga ta fito ta yamma. Haka ne mai fasara, to a lokacin in ta fito ta yamman nan duk wanda ya tuba a lokacin an kulla kofar tuba Allah ba zai ga tubarsa ba, akwai babu tauba. To a ranar Allah ya sa an mala'iku sun kulle ta da shi, to ko ka tuba za a karba ba, sai za ka ce ka tuba min karibin gabanin wancan lokacin yayi. Sannan kuma kai kan naka akwai lokacin da in ka tuba Allah ba zai karba ma, tashi akan wannan gobe insha Allah. Fa ulaika yatubullahu alaihim, Allah yana karban tuba wanda suka tuba na hakika. Wa kana Allahu lalle Allah alima mai ilimi ne, hakima mai hikima ne. Za mu tashi wa laysatit tawbah, sauran bayanin tuba din sai mu shigar ciki insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.